بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ياك الله سبحانه وتعالى دي ساك هذا مو إلين ونن لوكتي كما إلين ونن واتو أنفين ولي يودي لهدي أوكو غوطة رمضان هجر منزان الله صلى الله تعالى عليه وسلم دقا مكزوا مدين دبو دائرة أري هدو دا تلاتين دا أوكو وندا تيدا أشرين دا بيو غوطة مباكو ميلادية دبو بيو دا قوم شابيو. كمر يدى muka kasance a bara muna amsa tambayoyi a farkon karatu. To insha Allah ta'ala abin zai soma daga mai tambaya na farko yake cewa malam menene hukuncin wanda yake yada laifin dan uwansa a musulunci. Yada laifi a musulunci baya halatta sai a wani hali. Idan mutun yi sabon Allah da kai kadai kasan yayi wannan sabo, to baya halatta ka je ka yada shi, ka je ka tozarta shi, wanda ta yiwu nan gaba ya kame daga laifin ya fi ka nagarta a wajen Allah, in ma kana ganin kai nagarta kake da ita. Abinda ko in ce halin da aka yadda a faɗi laifin mai laifi, lokacin da laifinsa ya zamo yana tsallakawa zuwa ga waɗansu domin cutarwa, mutumin da yake hali mummuna a ce yana bata yara, yana abubuwa na cutan mutane, an yi masa nasiha duka ya ki bari, to wannan ba laifi bane ba idan aka fallasa shi domin mutane su nisance shi, domin duk hanyoyin nasiha an yi masa da jan kunne. Dan kar ya bata wasu wannan wajibi ne ainihin a faɗi halin da yake ciki dan kan mutane su amince masa ya cutar da su. Amma haka kawai mutun yayi wani sabo, yayi wani laifi, yayi wani kuskure, ka zo ka yada shi, to kai ma ba za ka so inda kai wannan a zo a yada ka a tozarta ka ba. Kullum akwai buƙatar mu mu'amalanci juna da abin da muke so a mu'amalance mu muma da shi. Tambayarsa ta biyu ce, malam menene hukuncin wanda yana sahur har aka shiga sallah sai ya rama azumi guda ɗaya saboda rashin ganganci? Ya ce malam, shin huɗubar haihuwa ta inganta? Idan ta inganta ya ake yin ta? Abin da ake kira huɗuba shine yi wa yaro kiran sallah a kunnen dama. Duk da cewa malamai sun yi maganganu a hadithan, hatta shi wanda ya dan fi kai labarin na kiran sallah shi ma akwai wanda suka ce akwai rauni tare da shi. Hadithan guda biyu ne, ɗaya yana cewa za a kira sallah a kunnen dama, ɗayan yana cewa za a kira sallah abin iqama a kunnen hagu. To mafi yawan malamai sun ce wanda ya ce za a yi iqama a kunnen hagun bai inganta ba. Wasu suna cewa wanda aka ce za a yi kiran sallah din shi ma yana da dan rauni, amma da yawa daga cikin malamai sun inganta shi. Hikima anan, ana so abin haihuwa ya zamo kalmar tauhidi ce ta fara shiga cikin kunnensa, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Wannan shine abin da ake kira ainihin da huduba. Ba wai shi yaron ake rada wa sunansa a ce wai sammai tuka bi fulan ko sammai tuki bi fulana, a rada masa a fada masa ba. To ai na jin kowa da ya san sunan shi a cikin mu, ba wannan radawar in ma an rada ma a kunne zai saka iya sanin sunanka ba, ba da wannan ake sanin suna ba. Wannan yake cewa akramakallahu ina hukuncin karatun alqur'ani da tangimi. Shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi karatu da shi ne ko yaya abin yake? Ina son karin bayani. to gaskiyar lamari karatu da tangimi salaf da yawa sun soke shi musamman a dunga mayar da karatun alqur'ani kaman wani abu na waka a mayar da karatun alqur'ani kaman wani abu na raha abinda ake so karatun qur'ani ya zama akwai alaman tsoron Allah a cikin sa kai mai karatun ka tafirantu da karatun wanda yake jin ka shi mai zamo ya tafirantu shi ya sanya malamai suke ta mafi dacewa ko kuma mafi kwarewa a wajen karatun alqur'ani wanda idan yana karatu za a ji akwai alaman tsoron Allah a cikin karatun sa ta yi wuyar da shi kansa zai iya kuka ko ya sa wani ya kuka amma idan ya zamo karatun alqur'ani ya zamo kamar raha kaman wani abu na wasa kaman wani abu na wargi to ko kusa wannan gaskiya bai dace malamai da yawa sun yi suka akan wannan bana ji akwai wanda zai kwatanta cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama haka yake karanta alqur'ani ko azaci abubakar ko umar haka suke karatun alqur'ani abinda kawai aka yadda a karanta alqur'ani daki daki yadda za a fahimci mafita harufa ayi shi dalla dalla ba abin ya zamo kaman da sai ga murgi ba misali akwai kasar din husari saukar sa wacce ake kira almuallim mai kasa-kasa ina jin wajen 30 zaka ga shi ne domin koyarwa zaka ga cewa yana karatun daki daki amma zai in ya karanta zai dan dakata yanda kai ma ka iya maimaita wannan ayar sannan kuma ya ci gaba kaga wannan an yi domin koyarwa kuma ba zaka ji wani alama na wargi ko wasa ba domin shi alqur'ani zancen Allah ne zancen Allah kuma ba wasa bane kuma ba a wasa da shi saboda haka wannan dai kusan shine abinda da yawa daga cikin malamai suka tafi akan shi wallahu alam ayoyin da muka karanta a jiya Allah subhanahu wataala ya ba mu kissan abinda ya faru a wajen nanan Maryam alaiha salam kamar yadda wani dan uwa Allah saka masa da alkhairi ya fadakar farkon karatun a jiya na ambaci annabi Isa nake cewa dan annabi Zakariya to wannan sabaqul lisan ne annabi Isa alaihi salam da mahaifiya ake sifanta shi ba da mahaifi ba wannan shine abin da kullun nake so a ce za mu sami tambihi ko dai na kuskure kai tsaye ko na sabaqul lisan da zai iya faruwa Allah saka masa alkhairi kuma Allah dora mu akan daidai Allah subhanahu wataala yace wadhkur fil kitabi Musa ka ambata kissan annabi Musa a cikin alqur'ani innahu kana mukhlisan shi ya kasance mai tsarkake ayyuka ne saboda Allah shi kadai ko kuma mukhlasan shi zababbe ne bi fatihil lam shine mukhlasan wa quri'a bi kasriha an karanta da kasra a ce mukhlisan min akhlasa fi ibadatihi wato in mun dauki qira'a ta farko ko kuma wato mukhlisan din da kasara kenan akhlasa fi ibadatihi yayi wato ikhlasi a cikin ibadarsa ko kuma a ce khallasahu Allah in aka ce mukhlasan Allah subhanahu wataala ya tsabtace shi ya zabe shi ya wanke shi minan danas daga kowane irin wato ainifin datti to idan muka duba annabi Musa alaihi salatu wassalam ya cika duk waɗannan sifofin na farko Allah subhanahu wataala ke cewa ya Musa innistafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami aw bi risalati wa bi kalami wa jam'u risalati hamathu dhukuruhu saboda haka Abu Amr da Ibn Amir da Hamza da Kisa'i da Asim sun suka karanta risalati saura kuma suka ce risalati saboda haka dai duk ɗaya ne ko mu ce risalati ko risalati Allah subhanahu wataala yake cewa wato ya Musa innistafaituka 'alan nasi ni ne na zabe ka akan mutane bi risalati ta hanyar ba da sako na zuwa gare ka shine ainihin littafin at-taura wa bi kalami da kuma yin magana mu tattauna ni da kai kana jin zance na ni kuma ainihin ina jin zancen ka wannan ba karamin matsayi bane ba kenan idan muka duba wannan ya zama cewa mukhlasan ne zababbe ne an zabe shi an tantance shi an darje don mun fada cewa shine lamba ta uku a cikin annaba wanda Allah subhanahu wataala ya halitta kakaf a ban kasa sannan kuma shi kansa mukhlis ne duk abin da yake yana yi ne domin neman yardan Allah subhanahu wataala wannan kuma shine gaya a wajen kowane dan adam ya zama duk abin da zai Allah ke kallo. Ya zo a wani athar hawariyun sun tambayi Isa alaihi salam cewa man huwa al mukhlis, wane ne wanda yake mai ikhlasi? Yace allazi ya'malu lillahi wa la yarju an yuhmad ko wala hibu an yuhmad, shine wanda yake aiki saboda Allah kuma baya bukatan a yaba shi, baya bukatan a kwarzanta shi a ce da shi ai wani yayi kaza da kaza. Shi ya sanya malamai suka ce alaman wanda yake yi don Allah shine wanda zargi ko kushe baya mai da shi baya sannan yabo da ainifin wato a dinga yaba shi ana kwarzanta shi kuma wannan baya kara masa zabura. Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala aka ce masa me yasa ikhlasi yake da wahala a cikin ayyuka, sai ya ce domin shi dan adam ba shi da rabo kwata kwata a cikin sa, shi yasa yake da wahala. Duk abin dan adam zai yi to yana so ya samu wani dan kaso, wani dan rabo a ciki na yabo ko kuma na wani abin duniya. Ma'ana mutum ya zo ya komai ya zama Allah kawai yake kalla a lokacin da yake yi, to wannan abin yana da wahala, sai dai kadan daga cikin bayin Allah. To sai malamai suka ce a nan wannan kira'o'i guda biyu in mun karanta innahu kana mukhlisan da mukhlasan kenan akhlasahu Allahu ta'ala bi ikhlasi, Allah ya tsarkake shi ya zabe shi saboda ikhlasin sa, don mutum ba zai zama mukhlas ba sai ya zama mukhlis, sai ka zama mukhlis sannan ka zama mukhlas. Saboda haka amrani mutalazimani, abubuwa ne wanda suke lizimtan juna, sai wancan ya samu sannan wannan ya samu, Allah ya samu dace. Kenan duk wanda Allah ya jinjina wa da kansa ya ce mai ikhlasi ne, ya kake zaton ka samu ikhlasin nasa? Wani zai iya cewa aini alhamdulillah ina da ikhlasi, to sai wani malami ya ce duk wanda yake ce da kai yana da ikhlasi to ikhlasin nasa yana bukatan wani ikhlasin daban. Allah ya samu dace. Yake cewa kana rasulan, kuma ya kasance manzo ne, nabiyan kuma ya kasance ainihin annabi. Wannan irin gwalagwalan kalmomi kowace ɗaya ta ishi mutum. Shi mukhlis ne mukhlas, kuma ya zama rasulan, kuma ya kasance nabiya. Allahu akbar. Allah ya ce wa nadainahu, kuma mun kiraye shi bi kauli da fadar da aka ce ya Musa inni ana Allahu. Zamu zo a cikin suratul Taha wadda kusan mafi yawanta duka maganar da akan annabi Musa alaihi salam. Allah yake ta ya Musa, ya kai Musa, inni ana Allahu, tabbas ni dinnan mai magana ni ne Allah. Mun kiraye shi min janibi turi, wato a daura da dutse, shine mare ce at-tur ismu jabal, suna ne na dutse, al-ayman wanda yake bangaren dama, ayyul ladhi ala yamin Musa shine wanda yake bangaren hannun daman annabi Musa, hina aqbala min madyan yayin da ya fuskanto daga Madiyan. Idan ba kuma ta ba, annabi Musa alaihi salam lokacin da ya kammala wannan kiwo na shekara 10 a matsayin sadakin aure da za a bashi, an bashi wannan mata an daura aure, ya kamo hanya yana cikin tafiya a lokacin sanyi, ga sanyi ga batan kai kamar yadda zamu samu a cikin suratul Taha, shikenan sai ya hango ga haske can, sai ya ce ma iyalansa umkuthu inni anastu nara, ku zauna ni na tsinkayo wuta, la'alli ya'atikum minha biqabasin, tayu in zo muku da wani dan garwashin wuta, wani bakin wuta da za mu zo ainifin mu dan hura mu jidume, au ajidu ala nari huda, ko mu samu bayanin shari'a yadda za a nuna mana hanya tun da mun bata. Amarya ce rannan aka taho yana zuwa, kawai sai Allah ya bashi sako cewa a koma a tafi Misra zuwa ga Fir'auna. Malamai suka ce ba a sani ba, shin ya koma ta kan amaryar ko daga cikin yazarce ko ya akai? Allah dai shi ya sani. Allah dai ya ba mu labarin cewa daga zuwa ya je ya gano wannan haske aka bashi umarni izhab ila fir'auna innahu taga. Saboda haka to a wannan wuri lokacin da ya je wajen wannan haske, Allah ya ce nudi ya amburika man fin nari wa man haulaha, sai aka dunga kiransa cewa an yi albarka wato ga wanda yake cikin wannan wuri da wanda yake daura da wannan wuri. To nan da aka ce min janibi turil ayman, malamai suka ce zai iya daukan ma'ana bi ko dai al ayman na bangaren daman annabi Musa, wato kenan an yi ishtiqaqin abun daga al yamin ko kuma al ayman min al yumni, wato bangaren wato wuri wanda yake mai albarka kenan al-Turul Ayman dutse da ya kasance a wuri mai albarka saboda haka sai mu ce dubbiyun sun tabbata ainihin a wannan din shine yake cewa wa qarrabnahu kuma sai muka kusata shi najiyan yana abin yin gane shine munajiyan wato yana abokin yin gane bi an asma'ahu Allah ta'ala kalama ta yadda Allah subhanahu wata'ala yaji yadda shi wato ainihin zancen sa saboda haka kenan a cikin wannan aya zamu ga sifofi guda biyu wanda Allah subhanahu wata'ala ya sifanta kansa da su na farko annida idan aka ce annida shine an yusma as-sautu min ba'id aji sauti daga nesa shine annida kaman yanzu idan kai magana aji a wajen masallacin nan shi ko annaja'u wato gane ya zama an yi kasa kasa Allah subhanahu wata'ala yana yin magana kamar yadda ya so kuma a yadda ya so kuma a lokacin da ya so sannan kuma yana yin gane kamar yadda ya so da wanda ya so kuma a lokacin da ya so saboda haka kenan zance wanda yake madaukaki ko wanda za a yi kasa kasa duka sifa ce ta Allah subhanahu wata'ala shine ya ambata ma kansa shi duk wanda ya kore mu Allah subhanahu wata'ala cewa yana zance kamar aqidar mu'tazila to wannan kai tsaye kare ta Allah subhanahu wata'ala ne kariye ta qur'ani ne kariye ta abinda hankali ma zai iya yadda da shi ne da yawa akwai wanda suke kokari su dinga tawili suna cewa ai ba wai Allah ne yayi magana da shi ba saboda haka kawai dai wato ainihin dutsen ne yayi magana da shi ko ainihin wuta ce ta yi magana da shi ko kaza kaza kuma wai ba ta kunne ya ji wannan maganar ba sai ya ji shi a ainihin a kafar sai ya ji shi a rigar sai duk wannan surkulle ne annabi Musa alaihi salam Allah yayi zance da shi wa kallamallahu Musa taklima Allah yayi zance da annabi Musa abinda ke zance kuma ya ji shi da kunnuwansa illa iyaka ba wanda sai kutanta ya zancen Allah yake yadda mu ba mu ji ainihin abinda Allah subhanahu wataala ya furta ma annabi Musa ba sai dai mai imani Allah yayi magana da shi shi ya ji maganar ya take mu abinda yake kanmu shine imani Allah subhanahu wataala yake cewa wa wahabna lahu min rahmatina kuma sai muka yi mashi baiwa daga jin kanmu shine ni'matina daga ainihin ni'mar mu akhahu haruna dan uwansa annabi harun mallan yace badalun aw atafu bayan shi wannan Harun ko dai zama badal da aka ce akahu dan uwansa kenan ana nufin Harun ko kuma atafu bayanin idan aka ce akahu akai shiru to kila baka san waye daga cikin yan uwansa ba sai aka ce Harun to kenan an yi atafi domin bayanin wane ne ainihin dan uwan nasa nabiyan a matsayin annabi mallan yace halun wato kenan halata kaunihi nabiyan yace hiyal maqsudatu bil hiba wannan bashi annabta din shine abinda ake nufi da wannan kyauta ijabatan li su'ali domin amsa roƙon da yayi bi an yursala akahu ma'ahu wato shine yazan bi an yursila akahu ma'ahu cewa Allah ya aika dan uwansa tare da shi wa kana as-sanna minhu kuma shi ya zamo ya girmi annabi Musa bi arba'i sinin da ainihin shekara hudu waj'alnahu adudan lahu muka sanya shi a matsayin karfafawa tare da shi wa nasiran kuma mai taimako wa mu'inan kuma mai agazawa fal insanu shi dan adam mahama ala duk yadda ya daukaka wa karuma duk yadda ya samu daraja ya hataju ila man yadidahu yana da bukata ga wanda zai zama ya agaza masa mallai sai fal akhu mithl ibni shi dan uwa kwatankwacin dane fi mithl hadhihi al-amakin a irin wannan wuraren magabata suke cewa babu wata yan uwantaka da ta samu daraja da albarka kaman yan uwantakan Musa da dan uwansa babu alfarma wato wanda aka yi mu wani dan uwa a duniya kaman irin wanda annabi Musa alaihi salam ya yi dan uwansa annabi Harun dan shi da kansa yake cewa waj'alni waziran min ahli ya Allah ka sanya min wani waziri wanda zai dinga bani shawara kuma ya zamo daga cikin yan uwana abinda yasa ya nemi ya zamo daga cikin yan uwansa saboda shi dan uwa rabin jiki ne dan uwa ko da babu wata alaka wato ainihin ta abubuwan rayuwa to ta jini tana nan zaka iya ganin cewa ga dan uwa sun saba da dan uwansa ta fuskan addini la samaha Allah a ce wani yana musulunci wani kuma yana wani addinin daban amma zaka idan abun yan uwantaka ya taso dole sai an hadu an yi shi kuma dan uwa a duk lokacin da saura suka gudu suka bar wani to dan uwansa da yana tare da shi to sai ya buƙaci kasancewar babban al'amari aka dora masa ya zama abokin wato tafiya aje a dawo shine dan uwansa na jini shine ce waje alli waziran min ahli ya Allah ka sanya min waziri mai bada shawara daga cikin dangi na sai ya ce haruna akhi ya Allah ka sanya haruna dan uwana shine zaka ba wannan matsayi sai ce ushdud bihi azri ya Allah ka karfafa dantse na tattare da shi wa ashriku fi amri kuma Allah ka hada shi a cikin wannan al'amarin nawa ma'ana yadda ka sanya ni annabi shi ma ka saka shi ya zama annabi bayan ya gama abubuwan gaba daya Allah sai ce qad utita su'ulaka ya Musa duk abin da ka tambaya an baka kenan ya riga ya zama annabi kenan ba yan uwantaka wacce aka mora irin a ce dan uwa ya ma dan uwansa addu'a ya zama ainihin annabi kuma wannan yana nuna mana matsayin annabi Musa da muka faɗa ga al'ada zaka ga idan Allah ya yi mutun yayi fice a cikin dangi to shi kadai ke so ya zama zakaran gwajin dafi baya so wanda gasin yan uwansa ya kama kafarsa a wajen wannan matsayi idan mai kudi ne kullun kokarin sa ya zama shi kadai yayi fice a wannan kudin sai kaga yan uwansa ko yayu ko kanne sun yi shekaru tare da shi sai dai a dan ba su na sefa ne a dan tura su inda za su samu 5,000-10,000 a yi masu rigar sallah a ba su hatsin kunu da azumi da suga amma ya kai su inda za su zama su ma mutane a ce yadda wani yake fantamawa shi ma yana fantamawa to da yawa ba sa son haka so yake zama shi dai shine zakkar dangi in an tashi a cikin family kaza a ce wane daga shi shikenan sai mora takuri to wannan ba daidai bane ba kun ga babu abu mafi kima a ban kasa irin annabta inda za a yi kyashi ita ce za yi kyashin kar wani ya zama annabi a family din su dan ya zama shi kadai ne annabi amma shi da bakin sa ba tare da Haruna ma ya roka ba ba shi yazo yace da Allah ya yi min addu'a da zama annabi ba a'a shi ya ga yana da bukatan Allah sa dan uwansa ya zama annabi yadda yake annabi mai daraja a wajen Allah dan uwansa ma ya zama haka kun ga wannan ya nutsantsan ikhlasi kamar yanda ayata sifanta shi da shi ina fata mun gane saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa mun yi masa wannan baiwa wato ta dan uwansa annabi Harun ya zama annabi kamar yanda bayani ya riga ya gabata wansa ne wanda yake ya tsire masa kusan shekara hudu ce ainihin a tsakanin su sai Allah subhanahu wataala yace
waqur fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا
الله سبحانه وتعالى dai a cikin wannan sura kamar yanda zamu gani ya jero mana annabawa daidai har guda 10 yana ta yi mana lissafin su an ambaci annabi zakariya alaihi salam da dan uwansa kuma da dansa annabi yahaya alaihi salam an ambaci annabi isa alaihi salam an ambaci annabi ibrahim alaihi salam annabi yaqub annabi ishaq alaihi salam sannan an ambaci annabi musa da annabi harun alaihi salam kun ga mun ambaci annabawa wajen kusan 7 kenan to yanzu gashi mun zo akan annabi isma'il Allah ya ce wadhkur fil kitabi isma'il ka ambaci wato isma'il a cikin alqur'ani innahu kana sadiqal wa'di shi ya kasance mai gaskata alƙawari ne lam yu'id shay'an bai taba alƙawarin wani abu ba illa waffa bihi fati sai ya cika wannan alƙawarin wantazara man wa'adahu thalathata ayyam ya taba jiran wani mutum da yawa alƙawari tsawon kwana 3 au hawlan ko kuma shekara hatta raja ilahi fi makani har wannan mutumin yazo ya same shi Allahu akbar wasabiquna sabiquna ulaika almuqarrabun kai yanzu idan kai mu wani alƙawari musamman a ce kai zaka bashi ka ce da shi yazo karfe 9 dama Allah Allah kake kara minti 5 yana karawa ba zai same ka ba sai kai da najira tun kafin 9 nazo nayi ta jira ka saboda haka baka da bukata shi yasa sai mutun ya kade riga sai tafiyar sa alhali Allah subhanahu wataala ya nuna cika alƙawari yana daga cikin ainihin kamala kuma saba alƙawari baya daga cikin kamala Allah da kansa fa yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun fada ba cikawa saba alƙawari ne manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ambaci daga cikin alamomin munafukai idha haddatha kadhab wa idha wa'ada akhlaf wa idha atumina khan idan yayi zance ya sulka shi da ƙarya kuma da gangan idan yayi alƙawari ya saba idan aka amince masa yayi ha'inci wannan ya riga ya zama ruwan dare musamman saba alƙawarin nan ba malaman ba daliban ba shugabannin ba masu kuɗin illa man rahimallah kadan ne zaka ji an ce wani in yi alƙawari ya cika har sai ka dan ce wallahi daga san bature in yace a hadu karfe 10 gobe dai zaka ganshi ma'ana kana cewa bature shine mutumin kirki to saboda haka gaskiya ya kamata mu gyara na shafa dan wannan musamman munasaban daurin aure kai zaka bugo IB kai da kanka a rubuta cewa karfe 10 wani ma yayi ganganci ce Islamic time amma kuma shi ba zai zo ba sai 10 da rubi ko 10 da kwata a shirya taro na malamai a ce malamai za su yi taron a ce karfe 10 amma sai ga wani malamin ba zai zo ba sai 11 wani malamin ba zai zo ba sai 12 akwai lokacin da za a yi wata tafiya meeting point aka yi cewa karfe 10 daidai amma ɗaya daga cikin manyan malaman bai zo ba sai wajen karfe 1 to dan Allah idan malamai sun yi wannan su kuma sauran gama garin mutane ya za su yi to saboda haka lallai mu sani cika alƙawari yana daga cikin wato sifa ta bayin Allah manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya zo a wani hadisi cewa wani ya masa alƙawari kafin ma wato ainihin fara yi masa wahayi ya zaunar da shi tsawon lokaci wasu malamai suka ce kusan kwana 3 sai dai bukata ta dan adam manzo Allah yana jiransa shi ya mamanta daga baya tuna yazo manzo Allah ya ce ka wahalar da ni tunda muka yi magana da kai ina nan ina ta jiranka to na sha fada bayin Allah ko babu lada a wajen Allah da cika alƙawari da gaskiya da riƙe amana idan muka lizimce su zamu zauna lafiya kuma zamu yi mutunci a wajen juna bai kamata ya zamo saba alƙawari ya zamo mana jini da tsoka ba har ya zama idan mutum ya cika alƙawari sai a ce yau an yi sa'a dan ba a san mutum ya cika alƙawarin ba duk lokacin da ka zama wajen tsare alƙawari to wallahi ko da an samu sabani za a baka uzuri a ce duk lokacin da aka ce za a hadu karfe 10 wala Allah sai ka riga kowa ko kuma akalla dai ka zo kafin lokacin ya wuce mutane suka san ka da haka to ran da aka samu matsala kama kar minti 5 minti 10 rabin awa awa ɗaya ma wallahi kafin ka zo za a baka uzuri a ce in dai wani to lalle ba lafiya ba ba mu san shi da saba alƙawari ba to lalle ya kamata mu zamo muna daga cikin masu cika alƙawura me ake nufi da cika alƙawari wasu malamai suka ce abinda ake nufi da cika alƙawarin sa anan shine alƙawarin da yayi lokacin da Annabi Ibrahim alaihi salam yake cewa ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur ma za tara ya kai dana ni Allah ya nuna min a cikin mafarki gashi ina yanka ka mafarkin annaba kuma mun san gaskiya ne amma ka je kai shawara kai tunani ya kake gani sai yace ya abati fa'al ma tu'mar ya kai babana ka aikata abinda aka yi maka alƙawari aka yi maka umarni satajiduni insha Allahu minas sabirin da sanu zaka same ni a cikin masu hakuri Allah da kansa yake cewa walamma aslama wa tallahu liljabin yayin da ya zamo ainifin sun yi shi ya miƙa waya ga umarnin Allah ma'ana shi baban shi ma dan ya miƙa waya ga umarnin Allah shi kadai ne dal dan sa kuma aka ce yanka shi kaga sai miƙa wayan gaske in ba haka ba da sai ya ce kawai shirin shedan ne shi ma dan ya miƙa waya Allah yake cewa wa tallahu liljabin ya kwantar da shi ainihin kwantiya irin ta wanda za a yanka wana dainahu an ya ibrahim qad saddaqata ru'ya Allah ce to tabbas ka gaskata mafarki kuma haka muke sakan kama dukkan wanda yake mai kyautatawa Allah ke ta wafa da inahu bi zibin azim sai muka fanshe shi da abun yanka mai girma shine ainihin rago anan kun ga da yace zaka same ni mai hakuri bai saba ba yanka fa ba harbi bane da bindiga ko duka da sanda a dunga gagara wuka a wuya har sai rai ya fita ba karamin abu bane kuma kiri da muzu zaka iya gudu in ka so ya zama ainihin bai gudu ba bai yi raki ba bai razana ba domin yadda da umarnin Allah subhanahu wataala kaga ya zama sadiqal wa'adi mai gaskata alƙawari tunda yayi alƙawarin lalle zai zama cikin masu hakurin Allah ya so kuma aka same shi ainihin a wannan hali din wa kana rasulan kuma ya kasance ainihin shi manzo ne ila jurhum yazuwa qabilan jurhum qabilatin min arabil yaman ta kasance kabila ce daga cikin larabawan Yaman. Nazalu ala Hajar, sun sauka a wajen ummuna Hajar, ummu Isma'il, maife Isma'il, biwadi Makka, a wannan kware na Makka. Hina khallafaha Ibrahim, yayin da Ibrahim alayhis salam ya barta wabnaha da danta, fasakanu hunaka, suka zauna a wannan wuri. Hatta kabura Isma'il har ya zamo annabi Ibrahim alayhi salamu ya girma, wazawwajuhu minhum, sai suka auren masa wato iya daga gare su, wa ursila ilaihim, kuma sai aka aika shi zuwa gare su nabiyan ainifin a matsayin annabi. Kenan Isma'il alayhi salam kusan shine ake kira ma abul arab, don mafi yawa larabawa sun bi wata tsatsan sa, kaman yanda mai tafsiri ya rubuta lokacin da Allah ya ma Ibrahim alayhi salam umarni cewa ya je ya gina ɗakin sa. Ya ɗauki nana Hajar da tsohon cikinta, ya je ya ajiye ta inda aka yi masa umarni ya ajiye ta. Saboda haka yana nan, sai kuma aka yi masa umarni ya tafi Baitul Maqdis, ita kuma lokacin ya riga ya kawo ta kafin ainihin a gina Ka'aba. Ya ajiye ta a nan, ya juya zai tafi, sai take cewa, ya Ibrahim, a nan za ka bar mu a wannan wuri wanda ba mai ɗebe kewa, ba abinci, ba kaza ba kaza? Bai ce komai ba, sai ya juya, sai take cewa, Allahu amaraka bihadha, shin Allah ne ya ce kai wannan? Ya ce kwarai. Ta ce idan la yudayyuna, to ku tunda Allah ne ba zai tozartar da mu ba. Ku duba mace, saboda ƙarfin imani ta yi abin da namiji ba zai iya yi ba, a dokar jeji, kuma ga tsohon ciki, ba abinci ko bukka babu a wannan lokaci. To ta zo ta haife shi, wanda yake ainihin kisa ce mai yawa, mun ambata ta a lokacin da muka zo suratu Ibrahim da kuma ainihin farkon karatunmu na suratul Baqara. Shiri da abin da malaki ambata mana har ya girma a wannan lokaci. To sai wannan mutane suka sauka kabilan Jurhum, suka zauna kusa da ainihin nan Hajar, saboda ainihin akwai wannan ruwa na Zamzam, suka roke ta za su zauna su ci gaba da amfani da wannan ruwa, ta musu izini suka zauna. To ganin kyawun halin danta Isma'il, sai suka auren masa da yarsu. Shi asalin yarensa shine Ibrahim, domin shi ne yaren babansa Ibrahim alayhi salam. To sai ya zamo ainihin ya koyi larabci a wajen Jurhum, ya zama ‘ya’yansa kuma duk sun iya larabci, don mafi yawa za ka samu ‘ya’ya suna yaren mahaifiyarsu. To sai ya zama duk tsatsansa ga baki ɗaya sun kasance ainihin larabawa. Wa kana ya'muru ahlahu, kuma ya kasance yana umartan mutanen gidansa, ay qaumahu, wato ainihin su ne mutanensa, bis salati, da yin sallah, wazzaka, da kuma ainihin bayar da zakka. Wa kana inda rabbihi marudiyya, kuma ya kasance shi yardajje ne a wajen ubangijinsa. Kun ga kenan, shi bayan ya kammala, kuma ya kammala wasu, shi kansa ya kasance annabi mai cika alƙawali, mursali, sannan kuma bai taƙaita nagarta a kansa ba, yana umartan mutanen gidansa da yin sallah. Kamar yadda Allah ke cewa Manzon Sallam, wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha, ka umarci iyalan gidanka da sallah, kuma ka yi haƙuri, ma'ana kai da su akan sallah ɗin. La nas'aluka rizqan, ba mu tambaye ka wani arziki ba, nahnu narzuquka, mu ne muke arzutaka, wal aqibatu littaqwa, kuma kyakkyawan ƙarshe yana nan ga dukkan masu jin tsoron Allah. To Ibrahim Isma'il alayhi salam ya daga cikin annabawa mafiya daraja, bal ya zo a hadithin Muslim, manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake cewa Allah ya zabi Isma'il a cikin ƴaƴan Ibrahim. Ba ana nufin wai shi kadai ne aka ba annabta, mun ambata Ishaqa shi ma annabi ne, ɗansa Yaqub shi ma annabi ne, ma'ana wani zabi na musamman. Allah ya zabi Isma'il a cikin Ibrahim alaihi salam, sannan sai ya zabi Kinana daga cikin ƴaƴan Isma'il, kuma daga cikin ainihin Kinana sai Allah ya zabi Qurayshawa, kuma a cikin Qurayshawa Allah sai ya zabi Banu Hashim, Allah ya zabi manzon Allah sallam daga Banu Hashim, ya zama shi ne zababben zababbu, ma'ana abu kusan hawa na biyar. To Isma'il alayhi salam ya daga cikin ainihin mafiya daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ya ce asluhu marduwun, wato da aka ce marduya ya zama marduwan, shi ne asalin kalmar marduwan. Qulibatil wawani ya aini, sai aka mayar da wannan wawun guda biyu suka zama ya'un guda biyu. Waddammatu kasara, ita kuma damma ta dadun, sai aka mayar ta zama kasara, sai zama marduya. Malam ya ce walam yuzkar lahu ibnun, anan ba ambata masa ɗa ba, ma anna surata, tare da cewa ita wannan sura mawdu'uha bagiran da take ainihin magana akan sa wujudul waladi samuwar da wal hikmati fihi da kuma hikima a wajen samuwar da din wala allahu to tayu abinda yasa lam yuzkar lahul walad abinda yasa ba ambata dana sa ba likaunihi jaddan nabi sallallahu alaihi wasallam domin kasancewa shine kaka a wajen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam fa waladuhu ma'rufun dan sa kenan manzon sallam sananne ne mustaganin an yuzkara ya wadatu ga cewa ma sai an ambata shi li shuhratihi saboda ainihin ficen sa sai Allah subhanahu wataala ya ce
waqur fil kitabi idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya
Allah subhanahu wataala yace wadhkur fil kitabi idris ka ambata annabi idris alayhi salam a cikin alqur'ani mai tafsiri yace huwa jaddu abinu shine kakan baban annabi nuhu li'annahu nuh ibn lamuk aw lamk domin shi nuhu shine nuhu dan lamk wannan lamuk din da ya dhaifi ne lamku shine dai abin da yafi shahara wannan lamun din ma na biyu kuskuren bugu ne ba lamlak ba wato lamku shine nuh dan lamk bi fatihi lam wa sukun mim a ce lamk ibn mutawashlakh bi wazni mutadharaj mutawashlakh wato ainihin shine kakan annabi nu a kakan annabi nu hudin kenan yake cewa ibn akhnukh kuma shi dan akhnukh wa huwa idris shine idris bin shith dan annabi shithu bin adam dan annabi adam li sulbihi dan sa na tsatso kenan annabi idris shine jikan annabi adam na kai tsaye don shi haifi baban sa kaga kenan wato ne sai yake kware da gaske yace afadahu siyuti Imam Suyuti shi ya fa'idantar da wannan bayani fi tahbir a cikin littafin sa at-tahbir malai yace sharafahu Allah Allah subhanahu wataala ya girmama shi ya daukaka shi bin nubuwa da annabta wa anzal alaihi 30 sahifa kuma ya saukar masa da littattafai ko kuma takaddu 30 wa kana khayyatan kuma ya kasance tela ne huwa awwalu man khata bil qalam shine farkon wanda ya rubutu da alqalami wa awwala man khata thiyab kuma shine farkon wanda ya dunka tufafi wa awwalu man labisa al makhit shine farkon wanda ya saka dunkakkiyar tufa wa kanu min qablu da su mutane sun kasance kafin shi yalbasun al julud suna yin tufafi ne da fatu wa huwa awwalu man ittakhadha silaha shine farkon wanda ya dauki makami wa qatal kuffara yaqi kafirai wa awwalu man nazara fi ilmin nujum shine farkon wanda ya bincike a cikin ilimin taurari wal hisab da kuma ainihin lissafi innahu kana siddiqan nabiyya ya kasance annabi ne mai yawan gaskiya Allah sai ce wa rafa'nahu kuma mun daukaka shi makanan aliyya bagire wanda yake madaukaki malam yace huwa hayyun fis sama'ir rabi'a shi a raye yake a sama ta hudu awi sadisa ko sama ta shida awi sabi'a ko sama ta bakwai ya abudullaha ma'al mala'ika yana bautata ma Allah tare da mala'iku to tabbas malamai sun yi maganganu akan me ake nufi da warafa'anahu makanan aliyya mun daukaka shi bagire madaukaki daiwa daga cikin masu tafsiri suka ce abinda ake nufi bagire madaukaki shine wanda yake hissan wa ma'ana idan muka ce hissan wato yana sama ta hudu kamar yadda mai tafsiri ya ambata ko sama ta shida Allah subhanahu wataala ya daukaka shi ya kai shi sama kuma Allah ya karbi ransa anan sannan daukaka ta ma'ana shine an bashi annabta to wannan ba karamar daukaka bace ba domin ita annabta ijtihadi da ibada ba sa sawa mutum ya samu wannan to akwai wani abu wanda yayi kama da tatsuniya da ake jinginawa cewa wato ainihin akwai lokacin da ya fito ya ji zafin rana rana ta kwalle ya ji zafin ta sai yayi addu'a yace Allah ka saukaka ma mala'ikan da yake daukar wannan rana ka saukaka masa nauyin ta da zafin ta to shikenan shi mala'ikan wani shekare da aka yi wannan addu'a sai ya ji rana ba nauyi ba zafi, sai ya tambayi Allah subhanahu wataala cewa ya ya samu canji haka. Sai ce wani bawa ne daga cikin bayi na yi maka addu'a, saboda haka mu karba addu'arsa. Sai ya nemi kulla alaka da wannan bawa, shine Annabi Idris. To da aka kulla alaka tsakanin su, sai wai kuma yace mu shi wannan mala'ika, to da Allah ina so ka kulla alaka tsakani na da mala'ikan mutuwa. To sai ya kulla alaka tsakanin su da mala'ikan mutuwa, shikenan sai suna mu'amala. Sai yace to da Allah ko zaka dandana min mutuwa in ji yadda take. Sai yace a ai ita mutuwa sai kwana sun kare. Wai yana ce yana ce, to sai Allah ya bada izini cewa a dandana masa ya ji. Da aka dandana masa ya ji, sai yace a to kai tunda haka kake, daga yanzu mun raba alaka. Wai shikenan sai kuma ya kulla alaka da mala'ikan wuta. Shikenan suna ta mu'amala yau da kullum. Sai ce da Allah dan bude min itaga in dan je yadda abin yake. Yace a ai ba a budewa, shi ma wai yana ce. To Allah ya bada izini sai aka bude masa. Ina dan jin suracinta, yace kai kai a rufe. Yace to kai ma tunda kake mun raba alaka. To sai yace a kulla alaka tsakanin su da mala'ikan aljanna. To da aka kulla alaka tsakanin su da mala'ikan aljanna, shi ba suna ta yi, sai ce Allah dan bude min in dan je yadda take. To wai sai aka bude masa. To wai kafin ma a bude, sai shikenan sai mala'ika ce to ba zan bude ba sai kai alƙawari, in ka shiga za ka fito. To sai yi alƙawari cewa in ya shiga zai fito. Shikenan ya bude masa, ya je ya zagaya ya zagaya, ya ga aljanna ta annabawa ga sunan da wani, har ya zo kan tasa. Ya shiga ya ga irin abin da Allah ya tanada masa. To shikenan, to da suka zo za su fita, ka san shi wanda yake yayi jagora shi yake gaba, shi wanda yake jagoranci yana baya. To wai shikenan sai ya aje takalman sa, mala'ika bai gani ba. To sun zo, mala'ika ya fito, har ya fito mala'ika zai kulle, sai ce kai kai tsaya, na yi mantuwa da Allah. Me ka manta? Yace ai takalma na suna ciki. Sai to shiga ka dauko. To shikenan sai ya koma, dai koma sai zaman sa. Mala'ika ya jira shiru shiru. Sai shiga, to kai ya akai haka? Yace a to ya akai kuwa. Yace to kai baka san cewa ita aljanna ba a shiga ba sai an mutu? Yace to ka tambayi mala'ika mutuwa. Ai ya nada namu ita nazi. Yace to baka sani Allah ya ce ba wa in minkum illa waridha, ba mai shiga aljanna sai ya gangara ta wajen wuta. Yace to ka tambayi mala'ika mutuwa, mala'ikan wuta shi ma ai ya bi da ni ta wajen. Yace to ai mun yi alƙawari da kai in ka shiga za ka fita. Yace ai na fita dawowa ne. Kuma Allah subhanahu wataala ya ce wa ma hum min habi mukhrajin, saboda haka za a yi na fito. Wai shikenan sai mala'ika ya kyale shi. To kaga ka dauki gaban ƙarshe ma kawai, kaga an sifanta Annabi da yaudara. Ma'ana yanzu ya yaudari mala'ika, ya saki takalmansa, ya bar su, ya dawo. Wannan kuma ba sifar annabawa ba ce, ba sifar kowane irin mutumin kirki ba ne yi wannan ballantana ainihin Annabi. To wannan kusan tatsuniya ce wadda ba ta da tushe gaskiya bare makama. Wasu abubuwan ma za ka dinga ji ainihin ba wa'annan ɗin ba, ana jingina wai daga nan shikenan sai aka mayar da shi zakara. Tunda dai ainihin manzon sallam shine zai fara shiga aljanna, sai aka mayar da shi zakara, wai daga nan shine zai kikiriki, sai zakarun duniya su ma sai kikiriki. Duk wannan tatsuniya kaga nan ma wulakanta Annabi ne, a ce an mayar da Annabi ya zama zakara. Almuhim, Allah dai ya ɗaukaka shi bai gire wanda yake maɗaukaki. Allah shi ne mafi san da abin da yake nufi. Ko dai dubbiyun shi ne yana sama ta huɗu ko ta shida, ko kuma ainihin ɗaukaka ta annabta. Ina fata mun gane. To sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce
ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina min dhurriyyati Adam wa mimman hamalna وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا
الله سبحانه وتعالى ديزان وإن النباوة سيتي أولئك وإن تاننك دمك أنبتا ما ليتي مبتدا وتونا أولئك مبتداني الذين أنعم الله عليهم سوني وان الله سبحانه وتعالى يين إما أكنسو yace sifatun lahu kenan wannan alladhina an'ama Allahu alaihim sifa ce ta shi mubtada din minan nabiyina daga annabawa malam yace bayanul lahu wannan bayani ne har yanzu na ainifin shi mubtada wa huwa fi ma'ana sifa har yanzu shi ma yana daga cikin ma'ana sifa din minan nabiyina kenan wannan ba tabi'idiyya ba ce bayaniyya ce don ka ce tabi'idiyya ce kenan kama ka ce wayansu annabawan Allah bai yi musu ni'ima ba su ne Allah zabe yi mawa ma'ana dukkanin annabawan gabaki ɗaya ake nufi shi yasa masu tafsiri suka ce wannan bayanin bai takaita ga wannan annabawa guda goma kadai ba duka annabawa ake nufi yace wa ma ba'adahu ila jumlatish sharti sifatun lin nabiyyin abin da ya biyo bayan wato ainihin wannan annabiyyin min zurriya zuwa karshe yace to abinda ya zama jumla ta sharadi din dan anka ce an amara alai minan nabiyyin wato zuwa idza tutla yace to abinda zai biyo har ya zuwa wannan jumla ta sharadi sifa ce ta su annabawa din da aka ce min zurriyati adam wa man hamalna har da zuwa ainihin karshe kafin aje wajen harfin sharadi din yace fa qauluhu fadin sa inda yace min zurriyati adam daga zuriyar annabi adam ai idris wato shine annabi idris dan mun ce jikan sa ne don shi ya haifi baban sa wa mimman hamalna ma'a nuh daga kuma wanda muka dauka a cikin jirgin ruwa tare da annabi nuhu fi safina a cikin jirgin ruwa ai ibrahim shine annabi ibrahim ibnihi sam dan sa wato sam domin mun san annabi nuhu alaihi salam yana da yaya guda uku akwai ham akwai sam akwai yafith to shi ibrahim alaihi salam yana daga cikin yayan sam dan malamai sun ce kusan shi sam shine baban dukkan farare gabaki daya shi kuma ham shine baban bakake gabaki daya shi kuma yafith shine baban yajuju da majuju to saboda haka yake cewa wa min zurriyati ibrahim sannan kuma daga akwai a cikin zuriyar ibrahim ai isma'il wa isaq wa yaqub wa isra'il da kuma zuriyata shi isra'il shine yaqub mun ambata shine isra'il an yi masa laqabi da wannan domin tafiyar dare da yake yi wato kenan tafiyar daren da ya dinga yi sai aka dinga yi aka yi masa suna da wannan wasu sun ce kuma sunansa isra'il shine ainihin bawan Allah shine yaqub ai musa wa harun wa zakariya wa yahya wa isa wanda duk suna daga cikin zuriyar annabi yaqub wa mimman hadaina wajtabaina kuma gabaki ɗayan su suna daga cikin wa'anda muka shiryar kuma muka zaba ai min jumlatihim duk suna daga cikin jumlan wa'anda muka zaba kuma muka dora su a bisa hanya daidaitacciya sai malam ya ce wa khabaru ulaika to waccan ulaika ta farko da aka ce ulaika alladhina khabar dinta shine idza tutla alaihim ayatul rahman idan an karanta musu ayoyin Allah mai jin kai kharru sujadan sai su fadi suna masu rusunawa wa bukiya suna masu yin kuka malam ya ce jam'u sajidin wa bakin sujadan jam'u sajid bukiyan jam'u bakin wato kenan sajid mai yin sujuda sujadan kuma ainihin jam'i ne nasu bakin mai yin kuka bukiyan jam'in su malam sai ya ce fakunu to ku kasance ya ummatar muhammad sallallahu alaihi wasallam mithlahum to kuma wannan al'umma ta manzon Allah ku zamo irin su sai malam ya ce wa aslu buki shine bukuyi wato asalin abin nan bukiyun shine bukuwiyun wato shine asalin sa qulibatil wawu ya'an sai aka mayar da wawu ya zamo ya wa dhammatu kasara ita kuma dhamma ta kasance ainihin kasara aka ce bukiya to saboda haka kenan Allah subhanahu wataala yana nuna mana wayannan annabawa gabaki ɗayan su da mabiya bayan su da kyautatawa idan an karanta ayoyin Allah suna yin sujuda ma'ana suna rusuna ma Allah subhanahu wataala kuma suna yin kuka na jin tsoron Allah wannan wuri ne daga cikin wurare da ake yin sujuda ta alqur'ani ainihin idan an zo wajen da karatu malamai suna cewa ya kamata sujuda ta zamo ta cika sharuɗan sallah wanda zai yi ta ya zamo ya sutu ce al'aura yana fuskantar alqibla sannan kuma ainihin yana da alwala shi mai sauraron sa idan yazo qasdan shi ma zai yi sujuda tare da shi in kuma haka kawai yana aikin sa ne ka to yake dan je masa a kunne ba wai yana nufin sauraron ba to shi wannan ba zai yi sujuda ba kuma bata zama wajibi ba matsayin ainihin sunna ce mustahabbiya sayyidina umar Allah ya kara masa yadda wata ran yana karatu da yazo kan sujuda sai ya sauko da kan minbari yayi da sati ya sake zagayewa ya sake karanta wannan wajen to kuma ainihin sai ya sabe bai yi ba to wannan yana nuna mana cewa mustahabbi ne ayi ba wai wajibi ba mun sha fada cewa mai askari yayi magana da wayansu ba su gane sosai ba inda yake cewa idan mutum yazo karanta ayat sujuda dan ba shi da tsarki ba zai yi ba to ainihin sai ya tsallake gabar ta sujudar to da yawa wasu sai su tsaya wurin da ba shi da ma'ana misali kaman karshen suratul araf wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun sai ka ce wa yusabbihunahu wa la kaga ka tabbatar ka kore suna tsarkake su kuma ba sa yi suna tsarkake shi kuma ba sa yi kaga ya kamata wa yusabbihuna sai ka tsaya anan in ma ka kai karshe ba wai laifi kai ba kamar yadda bayani ya gabata zai iya zama wada alwalaka da dukkan sharuddan sujudan ka karanta ainihin ka wuce ba ainihin wajibi bane a ce idan ba kai ba kai laifi sai dai idan mutun yayi ainihin zai samu lada sai Allah ya ce